waɗansu daga cikin abubuwan da aka yi hani a kansu a cikin shari'ar musulunci.
Na farko, girman kai.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya kasance a zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar komayya na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Abin da ake cewa girman kai shi ne ture gaskiya da ƙin karɓanta bayan mutum ya santa da kuma wulaƙanta mutane.
Na biyu,
yin aiki don a gani da yi don a ci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya yi aiki domin a ci, Allah kuwa zai ziyar da shi, kuma duk wanda ya yi aiki domin a gani, to Allah zai gana da mutane aikinsa, wato Allah zai wulaƙanta shi a kiyama, kuma zai tuba asirinsa a nan duniya.
Na uku, alfasha.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lallai wanda ya fi kowa sharrin wajen zama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama daga cikin mutane, shi ne wanda mutane suka guje shi saboda tsoron alfashansa.
Na huɗu, ƙarya.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ƙwarin azaba ya tabbata ga duk wanda yake ba mutane labari domin ya sa jama'a su yi dariya, sai ya yi ƙarya a ciki. Ƙwarin azaba ya tabbata a gare shi. Ƙwarin azaba ya tabbata a gare shi.
Na biyar, zunubai da kuma fitintunu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
akan bijirowa zuciya da fitintunu kamar tabarma tsinke-tsinke. Duk zuciyar da ta ɗamfaru da wannan abu, sai a ɗiga mata wani ɗigo na baki.
Na shida, leƙen asiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
duk wanda ya saurari maganar wasu mutane alhali suna masu ƙyamar haka a gare shi ko kuma sun guje mashi, za a zuba masa wandalma a kunne a ranar kiyama.
Na bakwai, ɗaukar hoto. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
duk wani mai ɗaukar hoto a wuta yake, lallai wanda ya fi kowa tsananin azaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su ne masu ɗaukan hoto.
Na takwas, annamimanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
duk wani annamimi ba zai shiga aljanna ba. Abin da ake cewa annamimanci shi ne ɗaukar magana tsakanin mutane da nufin haifar da ɓarna a tsakaninsu.
Na tara, yi da mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
ko kun san me ake ce magiba? Sai suka ce, Allah da manzansa ne kaɗai suka sani. Sai ya ce, shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so. Sai suka sake cewa, shin idan abin da na ambace shi da shi gaskiya ne ba ƙarya ba fa? Sai ya ce, idan abin da ka ambata ɗin gaskiya ne, to ka ci namansa, idan kuwa abin da ka ambata babu shi a jikinsa, to lallai kayi masa ƙarya.
Na goma, yawan tsinuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
baya halatta ga wanda ya gaskata ya kasance mai yawan la'anar mutane, kuma masu la'antar mutane ba za su zama masu ceto ba, kuma ba za su zama shahidai ba ranar tashin kiyama.
Na sha ɗaya, yaɗa asirin mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
mafi sharrin wurin zama a wurin Allah ranar tashin kiyama mutumin da ya cuɗanya da matarsa, kuma ita ma ta cuɗanya da shi, sannan kuma sai ya riƙa bayyana asirinta a waje.
Na sha biyu,
fitowar mace daga cikin gidanta tana sanye da turare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kowanne ido mai zina ne. Idan mace ta sanya turare sannan kuma ta wuce a wurin hutawar mutane, to ita tayi kaza, wato tayi zina.
Na sha uku, kafirta musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
babu wani mutum da zai ce da ɗan uwansa ya kai kafiri face ɗayansu ya cancanci kalmar. Idan ya kasance yadda ya faɗa ɗin gaskiya ne, to shikenan. Idan ba haka ba kuwa, to kalmar za ta koma kansa.
Na sha huɗu, duk wanda ya jingina kansa zuwa ga wani ba ubansa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce,
duk wanda aka kira shi da wani wanda ba uban shi ba alhali yana sane, to aljanna ta haramta a gare shi. Kuma wanda ya kyamaci mahaifinsa, to ya kafirta.
Na sha biyar, tsorata musulmi.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, baya halatta ga musulmi ya tsoratar da wani musulmi, ko da kuwa da wasa yake yi. Duk wanda ya nuna ɗan uwansa da wani ƙarfi, to mala'iku suna tsine masa har sai ya sauke.
Na 16 shugabantar da munafiki da fasiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ka ce da munafiki ya shugaba, domin lallai idan har ya zama shugaba to babu shakka, to babu shakka kun makanta ubangijin kurai. Na 17 ziyartar mata zuwa makabarta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta. Sai Ummu Atiya, Allah ya kara mata yarda tace an hana murakiyar gawa kuma ba alamunta mana ba. Na 18 kauracewa, kauracewar mace daga mijinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan namiji ya kira matarsa zuwa shimfidarsa sai ta ki, to mala'iku suna la'antarta har sai ta wayi gari. Na 19 cutar talakawa daga masu mulki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani bawan Allah da zai bashi kiwon bayinsa, kuma a same shi a ran da zai mutu yana mai cutar da bayinsa, face Allah ya haramta mashi shiga aljanna. Na 20 yin fatawa ba tare da ilimi ba.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi fatawa ba tare da ilimi ba, to laifinsa ya kasance gwargwadon waɗanda ya yi wa fatawar.
Na 21 daga ciki akwai macen da ta nemi mijinta ya sake ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk macen da ta tambayi mijinta cewa ya sake ta ba tare da wani laifi ba, to haramun ne akan ta ji kanshin gidan aljanna.
Na 22 kirari akan kabilanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda ya yaki karkashin dutar kabilanci ko kuma yana taimaka ma kabilanci,
to wannan yakin jahiliya ne. Na 23 barin sallar juma'a domin kasala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda ya bar juma'a sau uku bai je masallaci ba kawai domin kasala ko kuma domin sassauci da al'amarinta, face Allah ya kife zuciyarsa
sai dai inda wani dalili. Na 24 kwacewa wani kasarsa wato filinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda ya kwacewa wani kasa daidai da kamu daya bisa zalunci, to lallai sai an daure shi a ranar tashin kiyama da kasai 7.
Na 25 maganar da ke jawo fushin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
kuma lallai bawa zai yi wata magana da wata irin kalma mai jawo fushin Allah, kuma shi bai ma damu da abin da yake faɗa ba, amma sai ta sanya shi yayi nutso cikin wutar jahannama,
da ita kwatankwacin shekara 70. Na 26 yawan magana ba tare da ambaton Allah ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
kar ka yawaita magana ba tare da ambaton Allah ba, domin yawan magana ba tare da ambaton Allah ba yana haifar da kikashewar zuciya.
Na 27 zartar da gashi fiye da ainihinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya tsine wa mai karin gashi da wacce take karawa, da kuma mai feke hakora da wacce ake fekewa. Na 28 kauracewa musulmi babu dalili. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya halatta ga mai imani da ya kauracewa dan uwansa sama da kwanaki uku. Duk wanda ya kauracewa dan uwansa tsawon shekara guda to kamar ya zubar masa da jini ne. Na 29 wanda yake yin shiga ba irin shigar jinsinsa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kine waɗanda suke yin kama da maza daga cikin mata, kuma haka matan da suke yin shiga irin ta maza. Na 30 wanda yake mayar da kyauta bayan ya yi ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
duk wanda yake mayar da kyautarsa bayan ya yi ta, to ya yi kama da kare bayan ya yi amai, kuma sai ya dawo ya shanye amansa, kuma baya halatta ga mutum bayan ya yi kyauta kuma ya dawo ya kwace kyautarsa.
Na 31 neman ilimi domin duniya kawai ba don Allah ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake neman ilimin da ake neman irin sa domin Allah ta'ala shi kuwa yana neman shi ne domin abin duniya kawai domin neman abin duniya kawai to lallai ba zai shaki kanshin aljanna ba ranar tashin kiyama na 32 kallon matan da suka haramta a gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
lallai an rubuta wa kowanne mutum kason sa daga cikin zina kuma babu makawa sai ya gamu da ita babu shakka idanuwa biyu zinar su ita ce kallo kunnuwa biyu zinar su ita ce saurare harshe zinar sa ita ce magana hannu kuma zinar sa ita ce tabawa kuma zuciya tana sha'awa kuma tana bore farji shine ya gaskata abin ko ya karyata shi
na 33 kebancewa da macen da ba taka ba kuma ba muharramar ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dayan ku bai taba kebancewa da wata mace ba face lallai shedan ne na ukun su na 34 auren mace ba tare da waliyi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk macen da tayi aure ba tare da izinin waliyin ta ba to aurenta ya bashi aurenta ya bashi aurenta ya bashi na 35 auren musanya wannan ne aure yar wannan shi ma wannan ne aure yar sa ba tare da an sanya sadaki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan auren musanya wato auren shigar abinda ake nufi da wannan auren shine mutum ya aurar da yar sa ga wani mutum akan shi ma ya aurar masa da yar sa ba tare da sadaki ba a tsakanin juna na 36 yin aiki domin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin hadisul qudusi ni na wadatu daga dukkan wanda yake hada ni da wani duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya hada ni da wani a cikin sa to sai in bar shi da shi da wanda ya hada ni da shi na 37 yin tafiyar mace ita kadai ba tare da muharrami ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai halatta da macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya tsawon yini ba face sai tare da muharraminta wato mijinta ko kuma duk wani wanda bai halatta su yi aure ta ne na 38 kukan mutuwa wato daga murya sama da yaga tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka yi masa kuka bayan ya mutu to lallai Allah zai yi masa azaba da kwatankwacin kukan da aka yi masa a ranar tashin kiyama sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mai kukan mutuwa da yaga tufafi da kuma mai yi domin aji na 39 cutar da masallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko kuma kurrasa to lallai kar ya kusanci masallacin mu domin mala'iku suna cutuwa da abin da mutane ke cutuwa da shi na 40 yin rantsuwa da wani Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah lallai ya kafirta ko kuma yayi shirka na 41 rantsuwa akan ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi rantsuwa domin ya ɗebe kudin wani musulmi da rantsuwar alhali kuma yayi rantsuwar ne akan ƙarya to zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi na 42 rantsuwa cikin ciniki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na hane ku da yawan rantsuwa a cikin ciniki domin za ta share kuma ta cinye albarkar na 43 siffantuwa da kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya siffantu da waɗansu mutane to yana daga cikin su kuma ya ƙara cewa duk wanda ya siffantu da wani mu to baya daga cikin mu na 44 hasada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na hane ku da yin hasada saboda hasada tana cinye ayyukan kwarai kamar yadda wuta take cin ice ko kuma yace kamar ciyawa na 45 yin gini akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan gine kabari da tubali kuma yayi hani akan kunna wuta a kansa da kuma yin gini a kansa na 46 ha'inci da cin amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah subhanahu wataala ya hada mutanen farko da na karshe ranar tashin kiyama to duk wani ha'inci za a daga masa tutar sa sai a ce wannan ha'incin wane dan wane ne na 47 zama akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dayan ku ya zauna akan garwashin wuta ya kona masa tufafi har ya kai ga jikinsa yafi alheri a gare shi da a ce ya zauna akan kabari na 48 takaba ga mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai halatta ga duk macen da tayi imani da Allah da ranar lahira tayi zaman takaba akan wani mamaci sama da kwana uku ba sai dai in mijinta ne na 49 bude kofar roko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abubuwa uku ina mai rantsuwa akan su kuma zan ba ku labarin su domin ku kiyaye su wani mutum bai taba bude kofar roko ba face Allah ya bude kofar talauci akan sa na 50 yaudara cikin ciniki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan dan kauye sayarwa da dan birni kaya wato ta hanyar tarbe a wajen gari kuma yayi hani akan yaudara cikin ciniki kuma da yin ciniki akan cinikin wani na 51 yin cigiya cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yaji wani mutum yana cigiyar kayansa a cikin masallaci to yace kar Allah ya sa ka ga kayanka saboda masallatai ba a gina su domin haka ba na 52 wucewa ta gaban mai sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa to da ya tsaya har tsawon 40 hakan yafi alheri a gare shi akan ya wuce ta gaban mai sallah wato shekara 40 na 53 barin sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya bar sallar la'asar to an bata aikin sa na 54 rauni a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alƙawarin da yake tsakanin mu da su wato kafirai shine sallah duk wanda ya barta to ya kafirta kuma yace tsakanin mutum da shirka barin sallah na 55 kira zuwa ga bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi kira zuwa ga bata to yawan zunubinsa shine kwatankwacin yawan waɗanda suka bi shi kuma hakan ba zai naƙasa komai daga zunubansu ba na 56 abubuwan da aka hana a lokacin shan abin sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shan wani abin sha ta bakin buta ko gora kuma ya tsoratar akan shan abu a tsaye na 57 shan abin sha a cikin ƙwaryar zinare ko azurfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar ku sha a cikin ƙwaryar azurfa ko zinare kuma kar ku sanya alhariri a jikinku kuma kar ku sanya dibaji wato kayan haririn mutanen Yaman domin waɗannan nasu ne a duniya kafirai kenan kuma naku ne a lahira muminai kenan na 58 shan abin sha da hagu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
kar ɗayan ku ya ci da hannun hagunsa kuma lallai kar ya sha da hannun hagunsa domin shi dan ne yake ci da hagu kuma ya sha da hagu
na 59 yanke zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba na 60 barin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
tirda mutumin da aka ambace ni a wurinsa amma bai min salati ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace marowaci shine wanda aka ambace ni amma bai yi min salati ba
na 61 yin magana kamar tsuntsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
mafiya fushi gare ni daga cikinku kuma mafiya nisantar wurin zama da gare ni ranar kiyama su ne masu magana cikin magana wato kamar tsuntsaye da masu yawan magana babu lissafi da waɗanda suke malamai ne a fili amma jahilai ne a boye.
Na 62
ajiye karunka a gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a ajiye kare a gida sai karan farauta ko kuma na kiwo wanda ya ajiye waɗannan ba wannan ba to kullum ana rage masa ladan sa a rayuwa gurgurdan dutsen Uhud.
Na 63 yi wa dabbobi azaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an yi wa wata mata azaba sakamakon al'amarin mage ta daure ta har ta mutu sai aka sa matar a gidan wuta. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara cewa kar ku ruki dukkan wani abu da yake da rai a matsayin wata manufa. Na 64 cin riba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wanda yake cin riba da kuma wanda yake bayar da ita, ya kuma kara da cewa dirhami ɗaya na riba da mutum da zai ci alhali yana sane ya fi tsanani akan mata 36 waɗanda suka yi zina. Na 65 mashayin giya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'abucin abubuwa biyar ba zai shiga aljanna ba: mashayin giya, da wanda ya yi imani da sihiri, da wanda ya yanke zumunci, da boka, da mai yin annamimanci. Na 66 nuna ƙiyayya ga masoya Allah. Allah ta'ala ya ce a cikin hadisul qudusi duk wanda ya nuna ƙiyayya ga masoyina to ina yi masa shelar yaƙi da ni. Na 67 kashe amintacce a cikin garin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kashe wata rai wadda take karkashin alkawari ba bisa haƙi ba, ba zai ji ƙanshin gidan aljanna ba, duk da kuwa shi ƙanshinta ana jinsa kwatankwacin tafiyar shekara 100. Na 68 hana mai gado gadonsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yanke gadon mai gadonsa, Allah zai yanke gadonsa daga cikin aljanna ranar tashin kiyama. Na 69 wanda ya kasance duniya ita ce burinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zama duniya ita ce burinsa, to sai Allah ta'ala ya sanya masa talaucinsa a gabansa, kuma ya warwatsa ƙarfinsa, kuma ba zai samu komai a duniya ba sai abin da aka ƙaddara masa.